Fault first time, but it was my fault this time. It's on.
Oh. It's on.
Okay.
Words are never. Words. Words are never. Words. Everlasting words, da 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 da. Don't ever let me find you gone, for that would bring a tear to me. You think that I don't even mean a single word I say?
No, that's still not right, man.
It's wrong verse.
It's wrong verse, right.
Da 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 da